Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa ibadatin la turfa' wa du'a'in la yustajab. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai daki maiki sallallahu alaihi wasallam ta 11 ita ce Maimunatu bintul Haris radiyallahu anha. To abubuwan da zamu tattauna akan ta hudodi ne kamar guda hudu. Na ɗaya shine sunanta da nasabarta. Sunanta Maimuna ita asali, amma wata faɗa an ce canja mata Annabi alaihi salatu wasallam yayi. Mahaifinta kuma dangane da nasabarta shine Al-Haris dan Hasan, shi kuma Hasanu dan Bujairu, shi kuma Bujairu dan Huzani, shi kuma Huzanu dan Ru'uba, shi kuma Ru'uba dan Abdullahi, shi kuma Abdullahi dan Hilal, shi kuma Hilal dan Amir, shi kuma Amir dan Sa'asa'a, shi kuma Sa'asa'a dan Muawiya, shi kuma Muawiya dan Bikfaka, shi kuma Bakr dan Hawazin, shi kuma Hawazin dan Mansur, shi kuma Mansur dan Ikrama, shi kuma Ikrama dan Hasafata, shi kuma Hasafata dan Qais Aila. Sune kabila take nan. Ita ce ƴar uwar Zainab bintu Huzaima radiyallahu anha, waccan matar Annabi sun Zainab, to ƴar uwar tace uwar shi da mahaifiyarta sunanta Hindu, wata fada aka ce sunanta Haula bintu Auf, yar auku shi kuma auku dan Zuhair, shi kuma Zuhair dan Haris, shi kuma Haris dan Humada, shi kuma Humada dan Himiya. To kabilar ta Himiriya ce, kabila ce a kasar Yaman. To halin ita na Maimunatu radiyallahu anha, kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, shi ne da ta yi aure, ta auri waɗansu wani mutum kafin Annabi alaihi salam. Sai dai malaman tarihi sun yi saɓani a cikin wane ne ya aure ta kafin Annabi alaihi salam. Wata faɗa sun ce tana hannun Habiruhum ibn Abdul Uzza, sunan mijinta kenan, shi kuma Abdul Uzza dan Qais, shi kuma Qais dan Abdulwud daga Bani Amir dan Lu'ai. Faɗa ta biyu kuma suka ce tana hannun Mas'ud ibn Amr ibn Umair Saqafi, mutumin Banu Saqifa ne. Faɗa ta uku sun ce wanda ya aure ta kafin Annabi alaihi salam sunansa Huwa Ibu dan Abdul Uzza, shine wanda ya musulunta ranar yakin Makka, huda Makka. Wata faɗar kuma ta hudu sun ce wanda ya aure ta sunansa Farwatu dan Abdul Uzza, dan uwan shi Huwa Ibu ne. Alai kowace irin magana malaman tarihi suka ce wato ita Maimunatu aurenta a cikin usra ko iyalin gidan Habiruhum a nan ta yi aure, don duk wa'innan da aka lissafa 'yan gida ɗaya ne. To wannan kenan, kafin mu zo maganar auren da Annabi alaihi salatu wassalam ya yi, sai wata baiwa da za mu yi magana a kanta, gajeriyar magana. Baiwar ita ce Allah yana zaɓar bawa ya masa baiwar da yake so. To mahaifiyarta Ibnatu Auf ɗin nan a tarihin duniya ba a taɓa mai shirkai irinta ba, ita tafi kowa duk matar duniya ita ce tafi ta sirki. Farko dai ita ce mahaifiyar Lubabatu Al-Kubra. Lubabatu babba shi ita ce Ummul Fadli, matar Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, ammu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu. To ita ce mahaifiyarta, kaga sirkinta Al-Abbas ne radiyallahu anhu, kaga babban sirki ne. Sannan ita ce mahaifiyar Asma'u bintu Umais, ita kuma Asma bintu Umayyah ita ce matar Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wanda Annabi alaihi salam yake cewa shine mai kama da ni a hali, shine mai kama da ni a sura sallallahu alaihi wasallam. To matar sa ce, sannan bayan rasuwar Ja'far ibn Abi Talib a yakin Mu'tah sai Sina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya aure ta kaga surukar Sina Abu Bakar radiyallahu anhu sannan bayan rasuwar Sina Abu Bakar radiyallahu anhu sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aure ta kaga ta zama surukar Sina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma ita ce mace Salma bint Umayyah matar Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu sadaka surukar Sina Hamza ce radiyallahu anhu bayan rasuwar sa kuma Shaddad ibn al-Hadi al-Laysi shi kuma ya aure ta sannan kuma ita ce mahaifiyar Zainab bint Khuzaima matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita ce mahaifiyar Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba mai shiriki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirikinta Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu shirikinta Sina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shirikinta Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu shirikinta Sayyidina Abbas shirikinta Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib shirikinta bai tace bai wanda Allah ya mutu din matan duniya ba su da shirkai irin na ita bint Khawqaf din sai matashiya ta uku shine auren da Annabi alaihi salatu wassalam yayi na ita Maimuna ita Maimuna ta samu ta musulunta amma ta zauna a Makka bayan ta musulunta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra ta ramuwa tunda ya zo zai yi umra mutan Makka suka hana shi da sama bayan an riga an yake Uhudu da ya zo yin wannan umra amma sai da turo mutane yan ganganima yace za shi umra Makka sai aka yi maza aka turo masu leken asiri suka shiga Makka suka yi dan kwanaki suka ji mai garin yake cewa sai suka ji an ce ai sai shigo garin ba nan da nan an yi taron gaggawa an tara samari an tara mayaka an nada Khalid ibn al-Walid an kuma tura shi aka ce ga inda zai je ma zai tsaye sai suka yi wuf suka yi sai ga Annabi alaihi salam sai zama Annabi alaihi salam san duk abin da muka take ciki a tafin hannunsa to sai ya fito saboda yana fitowa tunda ya san komai ake ciki dan mu masu magana suna cewa information is power indai kana da labari to ka fi ƙarfin kisan har ya hago duk kasar tafi sanar tafi labari to ta fi kowace kasa a duniya karfi kuma ko ya fi jin tsoranta dan in kana labarin mutum ka gama da shi to da kai ya mutu ko sai kaucewa inda Khalid din yake to da kai Khalid yana can yana dako sai ka ce masa ai sauran wal 20 ya shiga gari sai Khalid ya juyo a guje saboda shi ya riga san ina Khalid yake Khalid bai san Allah ina Annabi alaihi salatu yake ba sai juyo a guje sai tada su suna sallah ya san sai ne sojo sai ga an idar da sallah da ya fahimci su ga gani yanda suke sallar sai kada kai kurin ya shiga Makka sai ce ba zan yake shi ba waɗannan babu sharri tare da su indai ni za a sa ba zan yake su sai dai ku tura musu masu sulhu sai aka tura Suhail dan Amr a lokacin yana da tsinin baki ya je aka dinga masa maganganu da shi ya dinga fadar bakaken maganganu to Annabi alaihi salam ya yi hakuri sahabbai suka fusata Annabi sai sake hakuri farko abin da ya fara lura da shi alaihi salam shine asbaha quwa ya zama mai karfi wanda duk aka ce za a tauna a tattauna da shi karfin sa ya kai da kuma san maka wasu dauka abin zai kai haka ba sai can kuka isa wannan ma hakuri za a yi ai nasara ce to anan ne aka yi rijijini ya ce ya tafi sai wata shekarar ya dawo ya zo ya umra a makwana uku kuma kar a taho da makami haka zai taho to shekarar ta shine sai ita ho alaihi salam amma sai aka taho da cikakkun makamai bai saurara ba yana zuwa zai shigo suka ce ai ban san ka da saba alƙawari bai ce ai ban saba ba shi ma ka zo da makami ce halin kafiri na shin ba zan taho da mutane na ba makami ba kun kuka canza shi ku cuci mutane na to da kan taho da makami in kuna nan akan abin da nake kai a fita da makami bayan gari a ajiye su mai kwana uku mu fita suka ji suna nan akan alƙawari ce to a fita da makami daga ba ta ka ajiye aka suka wakilai Annabi alaihi salam a wannan ne kauri ita Maimuna bint al-Harith radiyallahu anha a lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya yi niyyar wannan fitowar sai ya aiki Aws dan Khawla da kuma Abu Rafi yace su je gurin Sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu su gaya masa ya wakilce shi ya aura masa Maimuna radiyallahu anha kafin ma izo ce maza aura masa Maimuna kafin ya zo to suna tahowa sai suka batin kai sai suka bar hanya sai suka zauna a Rabiga wanda zai tafi Madina ya san Rabiga wanda zai yanzu ba ta wani ya san Rabiga sai suka bata ana suna ta kaiwa da kuma suna son yadda za su samu hanya har sai da Annabi ya zo kuma ya shigo garin Makka to kaga aikin da aka turo su samu dawo ne ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam shiga garin makka kawai sai ya aika wa sai nan abbas radiyallahu anhu ya ce to na aiko ausa dan khawla da abu rafi su zo su wakilta ka ka aura maimunatu bintul haris to amma ba su zo ba don haka na nemi wannan abun a gurin ka to shikenan sai ta ce to ta yadda abbas din ya ma wakilce ta tunda ta samu sirrinta wayancan ba su da wulaya a kanta shi musulmi ne ya wakilce ta da kuma walicin ta ko sai aurar da ita sai zo sunan abbas radiyallahu anhu ya tashi da kansa ya je har gidan al-abbas radiyallahu anhu ya ce to gana na zo neman aure sai ce to shikenan hanyar da za a baka to anan ne aka zauna aka yi wannan aka tattauna sai aura wa annabi alaihi salam wannan na mun irin yanda tawaf annabi alaihi salam yake kenan da lokacin da ya ci maka mahaifin shi na bakar jira aka ruko shi a hannu aka taho da shi sai ce me yasa kuka yi haka sai da an gaya mun zai musulunci ni zan tashi in je har gurin sa sai wadan girmama shi sai in girmama shi wannan ya tabbata faru ne shekara ta bakwai bayan a bayan an riga yakin Khaybara wannan abin ya faru annabi alaihi salatu wassalam ya auri sanin Maimunatu bintul Haris radiyallahu anha da isa umratul qada an yi ta ne a cikin watan Shawwal wa'an suka ce a Zulqa'ada a lokacin ita nan Maimunatu radiyallahu anha shekara ta 36 a duniya sai ta gode wa Allah saboda baiwar da ya mata ta musulunci kuma ya mata baiwa ta zama cikin ummatul mu'minina ridwanullahi alayhinna wannan babbar baiwa da Allah ya mata ta aure annabi alaihi salam sai ta ce wajibi ne ta gode wa Allah akan wannan tana da baiwa sai ko bawa sai ta ce ta yanta shi ya zama da kifiyarsa shine godiya za ta ce wa Allah akan abin da ya yi mata to na kudace hudu ko matashiya to shine a ina aka tare da ita radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kwana uku aka bashi to a wannan lokacin da yazo waye kuma mutan maka sun koma kan duwatsu can sun kewaye suna kallo yake gurin ba a kare yake ba suna hango dai da Ka'aba take sai suka ce suna tsammanin ma wata kila yanzu duk sanyin Madina da ya lahanta shi ya rarake su ba su da karfi wannan ba shi da yazo sa kowa ya tube nan din sa al'amma wato a haramin sai aka fito da dan sanda ma to sai aka sa suka dinga yin sassarfa suna dadar suka kewaya ta daya suka tabi suka ce kai ashe ba za su tare ba daman yayi haka ne saboda kada su karambani su tsokani yaki baya san ai rigima ko ai kashe wani amma da suka ga wannan dantsan ko wanne a fili suka suna tsalle daman yana wannan dara din haka da sauri irin wannan sassarfar sai da suka yi ta daya suka tabi suka ta uku sai ce to ya isa sakon da ake so ya kai to kuma sai ya zama sunna duk wanda yaje aikin haji ko umra in dai tawaf al-qudum ne in ya fito da wannan gurin dole sai wannan da to ai lafiya ake amma ya zama kuma koyi da annabi alaihi salam to kwana uku za a yi to an yi wannan aure su kuma ta maka ba sa san haka to annabi sai ya so ya sami yanda za a yi a kyale shi kara wani kwanan ya tare da ita a garin maka ta walima to sai suka yi annabi alaihi salam da yake so ya tare da ita bayan ya gama kwana uku sai suka turo wakilin su su Qurayshawa shine Huwayd ibn dan Abdul Uzza mijinta na farko kishin shine mijinta kuma gashi yanzu ta musulunta wani bakin cikin sannan annabi alaihi salam ya aure ta sai ya taho wata fadar kuma aka ce Suhayl dan Amr aka turo ko kuma su biyun aka turo da Huwayd ibn dan Abdul Uzza da Suhayl dan Amr suka ce da annabi alaihi salam ai sai fita daga maka take daidai da alƙawarin da aka yi daman kwana uku aka yi sai annabi alaihi salam ya ce to ai alfarma nake nema da za ku kyale ni na tare da ita ana sannan da kuma shirya muku walima a ci abinci sai na so haka sai da su biyan da shi huwa ibu da Suhayl sai suka ce ba mu da buƙatar ka kuma ba mu da buƙatar abincinka suna fadar haka sai Sa'ad dan Ubadah sarjan mutum Madina sai ya ce da shi ƙarya kake yi la umma laka sai kowar ma ba ka da ita balle uba in garin maka ce ba karsar ku bace ko ba kasar ku baka bace ba ta baban ka bace na rantsa da Allah manzo Allah sai ba zai fitar maka ba sai ya so da kansa amma ba ku za ku san shi fita ba dan haka sai annabi sun yi murmushi shi ya sa la tuzi qawmana karka cuci mutanen mazaro na shiri halina ai zuwa ya kawo mana ziyara a inda sansanin mai ike wanda ya zo gurin ka bakunta ko mai yi maka to za ka mai da martani mara kyau ba sai annabi Allah ya fita daga maka sai bar Abu Rafi yace zauna shin da shi alƙawari aka yi da shi ya fita ya fita amma Abu Rafi ya zauna zuwa yamma sai ita ta gama shirinta sai fito masa da ita ya same shi a hanya to shine Abu Rafi ya tsaya har yamma ta yi sannan ya fita da ita sai ya tafi ta gurin annabawa sun haɗu da annabawa sun a wani guri Sarifa wani ɗan ƙauye yana nan ka taho daga Madina za ka zo maka bai wuce kilomita 20 ba haka yana nan kabarinta yana nan dama an kewaye shi da wani gini haka ba rufi ɗan ƙauye ne ka wuce gidan mai da ƴan wani sufa maki kana wuce garin ga kabarin sunan garin Sarifa to anan aka rishi annabi alaihi salam da ita shi ya ce ma mulu goma ne tsakanin sa da maka kilomita ne yanzu ko 15 ne zuwa da kanka da to anan annabi alaihi salatu wassalam aka yi masa haima to anan aka tare da ita ta zama matarsa alaihi salatu wassalam ta kwana suka kwana a gurin aka yi komai sannan annabi alaihi salatu wassalam ya shirye walima to kuma da aka gama aka tashi sai aka tafi Madina to haka aka yi da ita radiyallahu anha to Allah madaukakin sarki ya safe ta yi wasiya tace to fa in ta rasu ba za a binne ta a ko ina ba sai inda manzo Allah sai ya tare da ita to shi yasa kabarin ta zama nan ba ta baki ulgargadi ita ba kuma ta hujud can mu'alla inda nana Khadija radhiyallahu anha take a Makka ita ba ta can ba ta wannan kuma lokacin rasu wata ta zo da yazo ta rasu ne a Makka din da tare su shine suka dauko ta sun yi tafiya da ta mai tsawo aka fada aka taho da ita suna sauri sai da Allah dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ja hankalin sai ce ku tafi da ita a hankali matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba za a girgiza wato makaranta ba annisuwa za a yi saboda girman da take da shi radiyallahu anha to shine aka binne ta a inda annabi alaihi salam ya tare da ta shine dab da bakin take kana zana hannunka na dama yasa a gurin nan kowane irin gyaran hanya ake dole sun bar shi a gurin tunda shi a gurin anan kuma annabi sun yi tare da ita ta san akwai alheri tunda annabi sai wannan abin a wannan gurin to sai take son ya zame mata gobe kiyama a gurin za ta tashi da jira an ce shekara ta 51 ce ta hijira annabi alaihi salatu wasallam ba sa magana ingantacciya wanda ya mata sallah shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum kada yace mun halarci janaiza ta tare da Abdullahi dan Abbas a nan Sharifa sai Ibn Abbas ya dinga jan hankalin sa yana cewa wannan fa matar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku ku dauka to ku hankali da makaranta ku dinga daga ta a hankali ku dinga tafiya bisa hankali kar ku da ku karkada ta ko ku girgiza makaran nan saboda girman da take da shi da kuma girman mijinta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ita rayuwar nana Maimunatu bint al-Haris radiyallahu anha da zaman ta da sai da Annabi alaihi salatu wassalam da inda ta rasu to yau shine cikar alƙawarin mu na ce zan yi magana akan ummatul mu'minina radwanullahi alaihinna to godiya ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga wanda ya halicce mu subhanahu wata'ala kuma ya ba mu wannan damar muna roƙon sa al-mazida min fadlihi al-karim ko kafin da sauka ko na tsaya na son ja hankalinmu akan waɗannan kuma hajjul mu'minina radwanullahi alaihinna da annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da su liman ya mun tambaya rana ya ce waccan cewa kwana nawa nawa annabi alaihi salam yake raba musu ne ce to ya kwanta mu to al-imam muslim shi rawaito hadisin cewa kwana ɗaya ɗaya yake raba musu sallama idan ya shiga ɗakin wannan sai kwana tara zai sake dawowa wacce take da kwana biyu rak kwana biyu a cikin su ita ce dai tak nana Aisha radiyallahu anha ita biyu take da shi sauran suna da ɗaya ɗaya amma abin yasa take da biyu saboda sauda ta dauki nata kwanan ta bata saboda haka shi yake kwana biyu alaihi salama a ɗakin ta sauran kuma ya ɗaya ɗaya san duk wanda yake ɗakin ta radiyallahu anha to anan ɗakin gaba ɗaya matan suke taruwa ya shigo a tauna a tattauna a hira su karu su sami ilimi dan san ga dare ya fara yi to kuma ko ce sallama sai ta fita ta bar dakin ta barwa ya dakin to haka suke to abinda zamu yi la'akari da shi shine annabi alaihi salam yayi hakuri ya kunna mana yanda ake zama da mata dan har addu'a yayi yace Allah ka sani daga cikin wanda mata za su ringe tsinin baki har ka sani da wanda mata da sun gansu za su ringe rawa jiki jikin su na mazari sai wannan ba mutumin arziki bane idan mai ashariya da kutuntuma mace tsoransa take ji amma mutumin kirki ne sai a yi masa hawan kafara sai na Abubakar Umar radiyallahu anhu taran a gidansa sai matarsa tayi masa ya fada ta fada sai kuwa ta kawo mata tsari ni zan fada ki fada tace ka fada na fada din wanda yafi ka haka ake masa ina jin haka sai san da Annabi sai ya shuka sai ya fita sai tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi wai kana fada suna fada ce haka ne sai ce ina Hafsa take sai daga yau na hana ki neman komai a hannunsa duk abin da kike so ki aiko min kada ki je garin neman wani abu fada ki halaka sai ce masa haka ake ya hakura za su tattauna a gaban su shi abubuwa sai kashe wutar sallallahu alaihi wasallam ya koya musu yanda ya kamata a zauna to yayi hakuri da su akan haka sallallahu alaihi wasallama da ko bukatun su na rayuwa yau da gobe yayi hakuri shi ba mai kudi bane alai sa ma Allah ya masa buɗe yana buɗa masa komai amma suka ce suna son a basu su dan buɗa su gyara ɗakuna su zuba abubuwa sai ce bai yadda ba tunda yace ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum yace to akan yanda nake anan zan tsaya ya ja suka ja sai da ubangiji ya saukar da suratul ahzab anan ne aka ce to an bashi zabi ko su zabe Allah da manzo Allah sallama ko zabi abun duniyar a basu ko ce a sake ta to sai suka ce san zabi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sannan wannan da kicin ya taso akan sai daga cikin kuyangin sannan ma matan suka tada abubuwa suka hade kai abun ya tsauye zafi har sai da nan sai bar gidan yaje kwana 29 a wani guri tukunna sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suka dinga daukan gawayi suna zanawa a jikin bango yau kwana sa daya yau biyu ana yi ana ranar kuwa 29 sai ya zawo ina da sai na Aisha ta kauda kai da cewa aka ce kwana 30 zai me da da mutum ha ko ce wayo Allah ne ba za ta fada ba amma sai da sai irin halin ta na mace ce ne da sai ce ai wata kwana 29 ne nan ma sai wani hukunci ya fito kowa shata kwana 29 so da ka na dawo da shi kenan aka zo aka zauna to ya kuma lura da halayen kowace da salam bai kuma amfani da halin kowace ya cutar da ita kuma matsanta mata ko ya kauda kai ya rabu da ita ba dan a irin rayuwa ta dan adam idan mace tana da wani hali mara daɗi to wannan da shi yake fakewa sai dinga wahala ita ko shi ma ya bi ta akan haka duk yanda take shi ma haka zai mata to nan sun bai wannan ba ko ce lura da yanayin ta to sai ya rufa mata asiri a wannan sai ta fita da ita daidai kamar ba ta wannan abu nana Aisha radiyallahu anha da aka kai ta tana karama shekara 9 saboda ka akwai kuruciya da abubuwa da wasan kasa da wasan yatsana bai damu ba da sai mata su ce shine ashraful khalqillahi min iyalansa za ta yi wannan haka ya batta har ma binta yake dinga yi mata raha yana mata badangarci ya tambaye ta wannan abun fa tazo da doki na katako har masa fukafuki tace wannan ba tace dokin Annabi Sulaiman kenan ya tashi yake sai ya tadari an sai bar mata ya taba shi ba to daga naka ta samu hukunci dan gida akwai kananan yara dan an aje yar sanaba laifi bane amma an suka girma to zo a fadda su ma kuma malaiku ba za su shigo gidan ba amma akwai suna jido nan ba komai ya bari da ta girma sai aka sassara shi aka kaje aka zubar da gutsatsarin sa a waje shi kenan an gama to yayi wannan a cikin sa akwai Sauda tana da wato in ba ita ba ce in wata mace ce sai a ce me zafin rai amma su da girma da sama za mu ce mata haka ba shi da ba da misali da wata wannan abin da take da shi bai amfani da shi ya matsanta mata ba saboda ka ya san halinta ne duk abin da ta ya san jibilla ce haka Allah ya ce ta sai bita a hankali a kwantar mata da rai a bita da lamana a warware matsalar da za a warware domin ba za ta canza da kan wanda Allah ya gina ta ba to Annabi sun haka duk yi mu'amala da matansa sallallahu alaihi wasallam bai damu ba kuma su ke faɗa su faɗa dan akwai ta ce masa kace kai Annabi ne yace da shi ne dama sai tsaya iya nan wata kuma ta take kirjin sa alaihi salam sai da iya baya mafiyarta za ta yi magana ya ce ai wannan karamin aiki ne a cikin aikin mata ba babban ta yi ba ma sai ka ba damuwa za a yi ba sai aka kura alayhi salam. To wannan shine abin da nake son ja hankalin mu cewa in ana tare da mata hankali ake bi musu. Kamar tangaran shiki ba a son a fasa shi. Mu kowace su da kashin hakarkari aka halice ta ba da kashin dunduniya ba. Idan na da kashin dunduniya ne to sai a tattaka ta ake ta mata alfarma. Amma tun da kashin hakarkari ne to lallaba ake so kashin hakarkarin na hagu. Na hagu me yake nufi a nan zuciya take? To an ce muhallin ta nan. A saka ta a wannan gurin a bata kima kuma a ji tausayinta. Abinda ake bukata kenan saka dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wannan. Ya kuma yi musu abubuwa da yawa da ya kamata a yi alayhi salatu wassalam sannan kuma ya sa damuwa. Aransa saboda su yaya me za su gamu da shi bayan ya bar duniya. Wannan Annabi sai na cikin abin da ya dinga lura da shi. Sabai su kuma Allah ya sa masu hankali ne. Saboda haka sun fahimci wannan. To yana da su'ala sun su suka kokari nan da nan dukkan wani girma da wani abu a bar su su kishirwa ko yunwa ko rashin tafa ba su ba duk abin da ya taso nan da nan za a taso. A zamani Ibn Auf yace ga gona na baku ko ce ga dinari 100,000 kaza na bata aka dinga wannan. Sannan khalifa yace ga kaza naku ga kaza naku ga kaza naku. Sahabbai kowa yana kokarin yanda zai yi rufa asirin wayannan bayan Allah. So da Annabi sun ya tafi kada matan da ibri a duniya su tozalta. Sannan kuma tun yana dare alayhi salam ya wakilta Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shine yake mu'amala da su. Ko wani baka samu na irin da zaman dan adam tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su to sai ga Abdurrahman dan Auf shi zai shiga je har gidan ya warware wa Annabi su matsalar. Shi zai shiga madadin Annabi sai ya jawo hankalinsa tattauna su fada su kai masa duk abin da suke ciki shi kuma ya warware ya gama je ga Annabi ya daidaita wannan abin. To haka Annabi alayhi salam ne kamar yanda shefanan gidansa alayhi salam kuma bilal aka dora. Saboda haka duk abin da za a yi na gida Bilal ne kawai. Sai shi zai je ya gama da sai dai Annabi sun yi ga wannan abin. Saboda haka bayan ya rasu alayhi salam sai suka ci gaba da yin wannan. Shi sa da wata daga cikinsu ta ce za ta je aikin haji. Zamanin sina Usman radhiyallahu anhu ya ce to ai babu kuma wanda zai kai ki haji sai mutum ɗaya. Ce na Abdurrahman ya ce kai ne amintaccen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ma iyalinsa. Sai ka shirya ka bar abin da kake yi ka ɗauke ta ka je da ita aikin haji ai a gama. To shi aka tura je kai ta kai ko me aka gama aka dawo. To dan takeice dai wannan shine dan abin da nake so na gabatar na roƙo Allah mu dauke sarki ya ba mu koyi. Ya hore mana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa gidajen mu samu tarbiya, samu hasken tarbiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da albarka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai tunda mun gama kuma sai me za a yi a gaba? To shi kuma sun ba da shawarwari amma mun fa zabo wani abu guda ɗaya tukun da sai mun gabatar da shi sai mu koma saura. To ina so mu dauki mutane na uku a daraja a cikin al'umma nan da mun dauki al-khulafa'ur rashiduna su hudu su suka fi kowa. Sannan mun dauki mutum shida bayan su suka zama al-asharatul mubashshiruna bil janna. To a tsarin sahabbai daga waɗannan to sai masu Badar wanda suka je Badar. To shi nake so za mu ɗauki Badar ɗin amma ba yakin shimfiɗa kawai zan yi. Wannan mutanen 313 sai na faɗi sunan kowa da mahaifinsu da ƙabilar da aka kai. Wannan nake so dan a fito da abu sosai kullum faɗarsa ake su 313 amma kaɗan aka san sunansu. Za mu zayyana su ɗaya bayan ɗaya kowanne daga ƙabilar da ike. Muhajiruna daga ina suka fi wata ƙabila? Ansaru ƙabilarsu.